Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan ana shirin hantsi lafiya. Har yanzu babaya ko makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi yau Talata 20 ga watan Yuni shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta taimaka wa kasar Ghana da jiragen ruwa guda biyu domin karfafa tsaronta akan teku. Muna kuma dauke da shirin ƴan kasa da hukuma da Mahmud Ibrahim Kwali zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun jamhuriyar Niger wanda Suleiman Muna Barma zai kawo mana. To amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗi cewa Amurka da China na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakanin su a mutunci. Kuma ya faɗa wa shugabannin China a yayin taron da suka yi a birnin Beijing cewa ganawar ido da ido ita ce hanya mafi dacewa don tabbatar da sabanin ra'ayi bai kawo rikici ba. Da yake magana da manema labarai a birnin Beijing, Blinken ya ce ya yi kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana a jiya Litinin da shugaban China Xi Jinping da kuma babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi. A nasa bangaren, Xi ya ce ya gamsu da tattaunawar da suka yi. Yayin da bangarorin biyu suka amince akan buƙatar daidaita kofar kyautata hulɗa, sai dai Blinken ba zai dawo Washington da wata yarjejeniya daga bangaren China ba ta buɗe hanyoyin hulɗar soja. Babu wata tattaunawa da ake yi akan shigar da Ukraine kungiyar NATO a taron kolin da za a yi a watan Yuli mai zuwa a birnin Vilnius da ke kasar Lithuania, a cewar shugaban NATO Jens Stoltenberg a yayin wani taron manema labarai a birnin Berlin. Stoltenberg ya ce ba za a ba Ukraine gayyatar shiga kungiyar ba a hukumace, amma za a yi tattaunawa sosai a yayin taron na watan Yuli game da yadda za a sa Ukraine ta kusanci kungiyar ta NATO. Ya kuma ce abinda taron zai fi mayar da hankali a kai shine yadda za a taimaka wa Ukraine wajen samun nasarar kare kanta daga Russia. Ya kara da cewa in dai Ukraine ba ta yi nasara ba, babu wani batu da za a tattauna dangane da batun shigar da ita kungiyar. Stoltenberg ya tabbatar da cewa an cimma matsaya a tsakanin mambobin kungiyar NATO kan cewa wata rana Ukraine za ta shiga cikin kungiyar kawancan. Yana mai cewa Rasha ba ta da hurumin kin amincewa da matakin tun dai kafin fara mamayar Rasha a bara da kuma mamayar yankin Crimea a shekarar 2014, Ukraine ke da burin shiga kungiyar tsaron ta NATO. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan rundunar sojin ruwan Ghana ta karbi jiragen ruwa guda biyu masu gudu daga kasar Amurka domin taimakawa wato kara karfin tsaronta ne akan teku a wani biki da aka gudanar a tashar jirgin ruwa na garin Takurade dake yankin jihar Yamma. Wakilinmu Idris Abdullahi Bako ya aika mana da karin bayani.
Jiragen guda biyu sun iso tashar jiragen ruwan Takurade a cikin katafaren jirgin ruwa mai suna Ocean Giants. Babban hausan sojin ruwa na Amurka a Ghana, Commander Captain McLean, shine miƙa jiragen biyu ga Ghana a madadin Amurka. Kuma babban komandan rundunar sojin ruwa na yankin Yamma, Commodore Emmanuel Kwafo, shine ya karba a madadin Ghana. A jawabinsa, Commander Captain McLean ya ce sojin ruwan Ghana na taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaron teku a mashigin tekun Gini. Don haka jiragen ruwan za su karfafa wa Ghana tsaron tekun yankin.
Ghana is the most important and especially important in regional security for the Gulf of Guinea and for West Africa.
Ya ce Ghana ita ce kawar mu mafi muhimmanci musamman a fannin tsaro na yankin mashigin Gini da kuma yammacin Afirka. Yankin mashigin Gini yana da muhimmanci ta fuskar kasuwanci, kuma muna farin cikin taimakawa Ghana a wannan kawancin. Commodore Emmanuel Kwafo, yayin da yake miƙa godiyarsa ga gwamnatin Amurka kan jiragen, yace hakan zai ƙara inganta tsaro a yankin Yamma mai nisa da kuma gabashin tekun Ghana.
We are very grateful for the partnership with the US.
Commodore Okwafo ya ce ina so in miƙa godiyar mu ga gwamnati da jama'ar Amurka bisa ga wannan karimci zamu kira daya GNS Aflawo dayan kuma GNS Half Asini yace jiragen za su iya kasancewa cikin teku na kusan kwanaki uku don haka suna da kyau sosai kuma za su amfane mu mai sharhi kan harkokin tsaro Alhassan Bello ya bayyana muryar Amurka yadda waɗannan jiragen ruwa za su taimaka wajen tsaron gabar tekun Ghana da mashigin gini da kuma siyasar da ke tattare da shi
gaskiya na farko batun shipping da Amurka ta bamu farko alama ne kamar tsakanin mu da Amurka akwai fahimta akwai good relationship na biyu kuma idan ka duba ruwan kasan namu ta West Africa wanda muke cewa Gulf of Guinea da ka dauko from mudeci ta Nigeria kenan ta karkarar Nigeria zuwa Guinea ko su Gabon ka dauko har ta kasashen Mauritania akwai sata da fashi kan ruwa da ake West Africa muna da wannan challenge da Somalia ne da aka zuba hujoji da ayyuka wajen mutojen ta sanyi shenin kuma ta shawo muna wanga bu is just a way of ya bamu kwazo ya bamu ayyukan aiki kuma dai taimake mu kwarai mu yan mu garar ruwan mu in terms of piracy sea robbery sannan uku kuma mu duba kuma akwai janin jaka tsakanin America China da Russia wani bangare in the past 10 years China ya fara zuba kuɗi dukiya da wanda kike mai investment cikin Africa but China is becoming more important than America in terms of trade and transactions so this is America also trying to gain goodwill of the Ghanaian government America dai samu amfani madamu samu amfani kuma ikaran mana tsaro akan ruwan mu
wani masharhanci kan al'amuran yau da kullum Mustafa Madugu ya jaddada muhimmancin jiragen ga tsaron tekun Ghana
so da ruwan Ghana suna amfani da jiragen ruwan kar iyakokin Ghana da makautanta misali suna amfani da jiragen ruwan suna fasakori miyagun kwayoyi da makamai suna yin ta'adda shigo cikin kasan Ghana wurin aiki ceto misali kwale-kwale ya nutse ciki
a ranar 25 ga watan Afrilun 2023 dai shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya kira taron kasashen yankin mashigin gini domin tattauna dabarun karfafa tsaro kan laifukan da suka shafi teku da suka addabi yankin Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
ta gaida Abdullahi Idris Bako da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya
A jiya Litinin kasashen duniya sun yi alƙawarin ba da dala biliyan 1.5 domin magance babban matsalar jan kai da Sudan ke fuskanta yayin da aka samu dan tsagaita wuta a fadan da ake gwabza tsakanin dakaran manyan janar-janar dan kasar biyu sakamakon wata yar yarjejeniya da aka cimma ba tare da lalubo hanyar warware rikicin ba a siyasance a wurin taron sakataren janar dan majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa Yadda Sudan ta fada cikin yanayin kashe-kashe cikin sauri ba a taba garin irin hakan ba sannan ya ce idan ba tare da wani babban taimako daga kasashe ba Sudan za ta iya zama kasar da babu doka da oda abinda zai iya haifar da rashin tsaro a fadin yankin tun bayan barkewar fada tsakanin sojojin Sudan da dakaran rundunar RSF a ranar 15 ga watan Afrilu a kashe dabban farar hula wasu kuma sun jakkata yayin da mutane miliyan 2.1 suka tsere wa fadan kusan yan kasar rabin miliyan ne suka tsallaka zuwa kasashe makwabta Litinin 19 ga watan Yuli ranar hutu ce a gwamnatin tarayya Amurka wato ranar John 10th sunan ranar ya samo asali ne daga washegarin ranar da aka kawo karshen yakin basasa a Amurka a shekara 1865 wato ranar 19 ga watan Yuni lokacin da sojojin Amurka suka isa tsibirin Galveston dake jihar Texas suka sanar da bayi cewa an yantar da su dama an riga an yantar da bayi a wasu sassan kudancin kasar amma yawancin bayan dake jihar Texas na a tsare cikin bauta har sai da sojojin suka isa bikin ranar John 10th a garin Galveston na farawa kwanaki da yawa kafin ainihin ranar hutun inda ake yin tarukan liyafar cin abinci a waje fariti da kuma kaɗe-kaɗe da raye-raye bikin ranar John 10th biki ne na al'adar bakar fata da kuma gudunmuwar da suka bada a al'adun kasar baki daya amma muhimmancin ranar ya samo asali ne daga tarihin kawo ƙarshen bauta a cewar mai shirya taruka Sam Collins yace wani zane a wani bango mai fadin marabba'in mita 460 a ƙwaryar birnin Galveston ya karrama janar Gordon Granger da sojojinsa da galibi bakar fata ne da kuma mutanen da aka enter.
There were only about 1200, a little over 1000 enslaved people on the island. But after June 10th the message spread from the island.
Sam Collins ya ce akwai kusan mutum 1,200 mutane masu bauta da suka zarta 1,000 a tsibirin amma bayan ranar June 10th sakon ya bazu daga tsibirin kuma waɗannan mutanen 1,200 da sauran bayi kusan rabin miliyan a jihar Texas sun adana tarihin abin da ya faru a nan Galveston. Ranar June 10th dai yana da muhimmanci ga Amurkawa 'yan asalin Afirka da yawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. Da fatan an shakata da wannan waka yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kwali zai gabatar mana da shirinmu na gaba.
Yan kasa da hukuma
ka ja haka cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin yanci mai wannan hali yaushe ne komai ya fada mana kariya ne don sallo garzambo ne mai yin wannan la'anan ne.
Masaurai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Wannan abdullahi dadi yake wannan abdullahi dadi yake na ji magana nan jiya amma ban ji dadin ta ba har addu'a nake kar Allah ka wannan abu.
Hukuma ta matsanto da talaka kusa da ita ta so talaka izdadi ta matsanto da su ta gayar da su wasu abubuwa wanda ba sani ba.
A gaban mana sarkin mu zai fito mu zo bakin titi muna daga hannu da diniya da komai ya fita yayi tafiya in ya dama mu zo mu tare shi da haka da kuma hidima ga wani sarkin yayi haka.
Ana zuwa ana hawan idi ana yin abubuwa gasu nan na ɗebe kewa muna jin dadi tsakani ga Allah muddin kuma aka ce babu wannan masarauta ba za mu ji dadi ba.
Ni yanzu na fi so a bar mana masarautar mu ci gaba da ganin ta dan sanadiyar ta zamu iya samun ci gaba fiye da nada da muka samu baya.
Yunkurin da aka ce majalisar dokokin Kano a Najeriya nayi na soke dokar karin masarautu guda hudu a jihar. Shine batun da shirin ƴan ƙasa da hukuma na wannan makon zai tsokace a kai. A dakace mu
yau ga wasan anku ke nukura don sai an ce mun nasara wasu ma a cikin nasu sun fara hada gun madakani kan akara ko ho ga ma ko wasan dara Allah 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 hada kan mu afirka mu soyo
madalla Masware a ranar 9 ga watan Mayu na shekara ta 2019 ne gwamnan Kano na wancan lokaci Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu akan dokar da ta samar da karin masarautu hudu a jihar bayan da majalisar dokokin ta Kano ta amince da kudirin dokar. Dokar dai ta tanadi samar da sabbin masarautun karaya da Rano da Gaya da kuma Bichi dukkaninsu daga tsohuwar masarautar Kano. Jimlatan kundin dokar ya samar da masarautu guda biyar kenan a fadin jihar ta Kano. Da yake tsokaci jim kadan bayan da ya sanya hannu akan dokar gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce kai hukuma kusa da jama'a musamman talakawa da sake karfafa tsaro a tsakanin al'umma ta hannun mahukuntan sarautar gargajiya na daga muhimman dalilan kirkiro sabbin masarautun. Sai dai ga alama wannan doka ta masarautu za ta fuskanci kalubale ƴan kwanakin nan domin kuwa bayanai na cewa gwamnatin jihar Kano ta yanzu ta miƙa daftarin dokar zauren majalisar dokokin jihar tana neman ƴan majalisar su soke dokar baki ɗayanta domin ta sami sukunin rushe waɗancan masarautu da gwamnatin Ganduje ta kirkiro. Yanzu haka dai al'ummar jihar Kano musamman al'ummomin yankunan masarautun nan guda hudu sun fara mayar da martani game da wannan yunkuri.
Ya sunan baba Ifima Ile Garba mai lakabi da Aljiya Greba wannan abu da rashin dadi yake na ji magana nan jiya amma ban ji dadin ta ba har addu'a nake kar Allah ka wannan abu na taba masarautu don masarautun ci gaba ce mai muhimmanci a gurin mutumin da yake gaya da gayan Ibrahim din ma gaba ɗinka don akwai abu da wanda yara da yawa sai ba sai san ji masarautun nan kuma irin hawan sallan nan za su ga dokuna za su ga hakimai za a yi sukuwa wannan abin ya ba sha'awa kuma albarkaci masarautun nan ga asibiti an kira mana asibiti kai ina ma azumin naji azumin bangaren hakuri an wanke mu hakuri na samu sauki da cewa hakuri nake fama da shi
da asibitin baya aiki ne
to ina aiki idan likitoci
ba aiki
a yanzu akwai likitoci yanzu an kawo kwararren likitocin hakuri an kawo da ido to wani abu bai dadi ba to ina fatan gwamnati ta kara inganta masarautun nan wannan hina ce gaban da al'umma suke so mu talaka da muka zabe abin da muke so kenan. Ina so wannan gwamnati namu domin na san sarauta ne ma'aikun sa hakimin mu ne a gaida ya kamata ku duba wannan abu ya kara inganta mana ita.
Sunana Usman hukuma ta matsanto da talaka kusa da ita ta so talaka izdadi ta matsanto da zuciya ga yadda su wasu abubuwa wanda ba sani ba a harkar zamani masarautun ne da aka yi kowa da kowa ya ankare ga abin da ainihin masarautar take dauke ne ga ko abin da ci gaban da take dauke ne da dama cike da ita to amma idan aka janye kaga ma'ana an dandana ma zuma a baki kenan an janye
rana sulusi na maiki ba ma jin dadi saboda rahin jin dadin mu ga ta samu ci gaba akwai abubuwan wanda mu da muka taso a rayuwar mu babu su amma dalilin wannan masarautun mun same su na farko an kawata mana kaman asibiti an yi mana titina kuma kamar yake magana akwai wasu abubuwa da zai mu tafi gurin muke gani amma yanzu mu ma gurin mu ake zuwa ake gani a gurin mu wannan shine ci gaban mu kuma garin ya samu ci gaban da da bai samu a gaban manan sarkin mu zai fito mu zo bakin titi muna daga hannu da jiniya da kuma ya fita yayi tafiya in ya dama mu zo mu tare shi da haka da kuma hidima ga wani sarkin yayi haka ga ya samu kurjini sosai ma kuwa
sunana Harisa Allahi Dayuru gele man danya wasu suna cewa za a rushe masarautu ba ma jin dadi magana ta gaskiya har Allah ya sa wannan abu ya kasance saboda mun samu ci gaba sosai sakamakon yin wannan masarautu da aka yi an yi titina ga sunan bala'a dadin yayin da aka ce sallah ta zo ni ana kirawo local gamin ga yanan ana zuwa ana hawan idi ana yin abubuwa ga sunan na ɗebe cewa muna jin dadi tsakani ga Allah. Mujin kuma aka ce babu wannan masalata ba za mu ji dadi ba.
Sunana Idris Umar, manager mai gwaro gaya. Ni yanzu na fi so a bar mana masarautar mu ci gaba da ganin ta dan sanadiyar ta zamu iya samun ci gaba fiye da nada da muka samu bara. An yi rubun ma'aikata a cikin masarautun nan. Wannan ba su da aikin yi, Allah ya sa an ba su aikin yi. Gwamnati ta bar mana masarautun nan biyar gabaki daya.
Nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da majalisar dokokin Kanan ke faɗi dangane da wannan batu.
Duka za an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.
Masu ware Honorable Lawan Hussaini da ke zaman shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin Kano ya yi wannan fili ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki kan wannan batu na soke dokar sabbin masarautun Kano.
Babu wannan zance, babu shi a gaban majalisar dokokin jihar Kano, ba mu san shi ba, bai zo mana ba. Gyaran doka kuma kowace iri, ita doka kowace iri in ba ta Allah ba ce, indai mutum ya yi ta za a iya gyara ta. Su ma da suka yi dokar sarautar san da suka yi ta kafin su bar gwamnati sun kawo an mata gyara ya kai su uku.
Kace bata zo majalisa ba, kenan za a iya cewa tana tafe?
Ai sai dai ka tambayi bangaren zartarwa, su ne za su gaya ma za su turo ko ba su turo ko ba su turo.
Amma kuna aiki tare da bangaren zartarwa?
Amma ka san sai sun kawo mana take zuwa gaban mu, sanda mai girma gwamna zai turo bill ko wata doka amendment ko wata ba kuru ta hannun a kawo majalisa muke ji, a kawo majalisa ya kawo mai girma speaker, speaker ya sanar cewar doka kaza ta shigo. Amma ba da mu gwamnati take shawara in za ta yi gyaran doka ko wani abu.
Amma akwai abin da na sani alayi kamar abin da kuke cewa consultation bangaren zartarwa da na majalisa idan muhimmin al'amari ya taso ko na doka ko wani abu mai kama da haka. Karan suka ce babu wannan tuntuɓa din tsakanin ku da gwamnati akan wannan batun.
Har yanzu nan mu ba mu taba zama da gwamnati akan wani abu mai kama da wannan ba ko daya.
Amma ana ganin cewa lokacin da kuke na ta neman ƙuri'ar kanawa akwai batun sarautun nan yana daga cikin ajandar ku da kuka ce za ku yi waya. Baka ganin shi ne yasa mutane suke alakanta wannan zance da ku ƴan majalisa da kuma gwamnati a yanzu?
Kamar yadda ka sani ita wannan majalis magana ta magana sarauta keke ta Kano ko gyaran dokar sarauta wani al'amari ne wanda kusan a wannan karnin babu wani yanayi wani abu da ya ji hankalin Kano ya taba duka taswirar jihar Kano kamar wannan zance. Don haka kuma ba zai saurin shudewa da wuri ba. To muna jira
za ku
gyara abinda kake faɗa din nan akwai shi ko babu, domin mu da yanzu ba za mu yi magana akan abin da babu. In ya zo za a yi
kamar leader yana cewa babu wannan batu ajandar NPP tun lokacin da kuke neman ƙuri'a.
Ba zan ce maka muna da ajenda ko bamu da ajenda ba. Yadda abubuwa suka zo wa Kano bagatata su aka yi masarautu, don haka idan wani abu ya zo wanda ya shafi ta masarautar ai babu abin da zai sa wani yanayi ba zai shafi mu yi wani abu aka yi gamsa.
Honorable Lawan Hussaini kenan shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Kano a Najeriya. Kuma da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma na wannan mako ya kammala. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki.
Tuma da lagaida Mahmud Ibrahim Kwali, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sharhin jaridun jamhuriyar Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta rawaito cewa jamhuriyar Nijar da Italiya sun cimma wata yarjejeniya domin bunƙasa karatun 'yan mata da a ɗaya gefe yaƙi da ƙarancin abinci.
kimanin miliyar ko kuma biliyan 4 na sefa ne Italiyar ta kudiri aniyar kashewa domin dorewar karatun ƴan mata sai da za su yi ilimi mai zurfi yayin da wani bangare na waɗannan kudade za a yi amfani da shi wajen haɓaka noman tumatur don ganin an same shi akai-akai kuma a wadace a kowane lokaci na shekara Jerez ta ce ko baya ga waɗannan fannoni Italiya na tallafawa Niger a fannin tsaro kamar yadda a kwanakin baya kasar ta samu tallafin makamai da jirage masu saukar angulu da zammar tunkarar matsalolin tsaro jaridar murya na cewa ana fuskantar rarrabuwar kai a jam'iyyar Model Lumana madugar kawancan yan hamayya dangane da batun kare muradun mutunan da ya asasa jam'iyyar wato tsohon Prime Minister Ahmad Amadu dake hijira a ketare sakamakon kalubalen shari'ar dake gabansa jaridar ta ce wasu magoya bayan jam'iyyar na zargin jigajiganta da yin buris da halin da Ahmad Amadu ke ciki saboda tunanin su zaman sa a waje shine mafi a'ala Doma haka za su fi ƙara samun damar ci gaba da cin karansu babu baka a fagen siyasa. Shin shugaba Bazoum na neman sabon wa'adin mulki ne? Ayar tambayar da jaridar Lanketer ta aza kenan bayan nazarin wasu abubuwan da ke wakana a halin yanzu. Jaridar ta ce ko da yake bai fito fili ya furta ba da alama cikin sirri shugaban ke tsara abubuwan da za su ba shi damar samun wa'adin mulki na biyu a sauƙaƙe. Jaridar IRN4 ta ce wasu 'yan Mali da Algeria ta tuso kiyarsu sun isa garin Asamaka da ke iyakar Niger galibin su mata masu juna biyu da masu shayarwa da kuma 'yan ƙananan yara da wasu ɗaiɗaikun mazaje jaridar ta ce waɗannan mutane da aka kesa cewa sun kai 150 'yan kabilar da wasak ne da suka tsere rikicin ƙasar Mali don neman mafaka a Algeria kafin mahukuntan ƙasar su tuso kiyarsu a ƙarshen makon da ya gabata To amma tuni suka fara samun agaji daga wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ke yankin Agadez. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma da lagai da Sule Mumuni Barma, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗi cewa Amurka da China na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakaninsu a mutunci kuma ya faɗa wa shugabannin China a yayin taron da suka yi a Beijing cewa ganawar ido da ido ita ce hanya mafi dacewa don tabbatar da cewa sabanin ra'ayi bai kawo rikici ba da yake magana da manema labarai a birnin Beijing Blinken ya ce ya yi kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana a jiya Litinin da shugaban China Xi Jinping da kuma babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi. A nasa bangaren shi ya ce ya gamsu da tattaunawar da suka yi. Babu wata tattaunawa da ake yi kan shigar da Ukraine kungiyar NATO a taron kolin da za a yi a watan Yuli mai zuwa a birnin Vilnius da ke kasar Lithuania. A cewar shugaban NATO Jens Stoltenberg a yayin wani taron manema labarai a birnin Berlin. Stoltenberg ya ce ba za a ba Ukraine gayyatar shiga kungiyar ba a hukumace, amma za a yi tattaunawa sosai a yayin taron na watan Yuli game da yadda za a sa Ukraine ta kusanci kungiyar ta NATO. Ya ce abin da taron zai fi mayar da hankali a kai shine yadda za a taimaka wa Ukraine wajen samun nasarar kare kanta daga Rasha. Ya kuma kara da cewa in dai Ukraine bata yi nasara ba to babu wani batu da za a tattauna dangane da batun shigar da ita kungiyar a jiya Litinin kasashen duniya sun yi alƙawarin ba da dala biliyan 1.5 domin magance babban matsalar jin kai da Sudan ke fuskanta yayin da aka samu dan tsagaita wuta a fadin da ake gwabza tsakanin dakaran manyan janar-janar dan kasar biyu sakamakon wata yarjejeniya da aka cimma ba tare da lalubo hanyar warware rikicin ba a siyasance. A wurin taron sakataren janar dan majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa yadda Sudan ta fada cikin yanayin kashe-kashe cikin sauri ba a taba ganin irin hakan ba. Ya kara da cewa idan ba tare da babban taimako daga kasashe ba Sudan za ta iya zama kasar da babu doka da oda abinda zai iya haifar da rashin tsaro a fadin yankin.
To madalla masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma idan Allah kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu manajin Maryam Dauda da ji taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya hada shirin ya kuma bada umarni da ma injiniya mu na wannan lokacin Babbas Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi wassalam.